Matsalar tsaro da ta bakin haure da matsalar canjin yanayi na kan gaba a yau a jerin matsalolin da ke mai da hannun agogo baya a ayyukan ci gaban kasashen duniya musamman kasashe masu tasowa. Dalili kenan da kungiyar tarayyar Turai ta ware miliyan 50 na euro domin tallafa wa kasar Niger ta fuskanci waɗannan matsaloli.
I really would like to invite our services, our ministry and the delegation to work together on
Kwamishinan kungiyar EU mai kula da hulɗar ƙasa da ƙasa da ci gaba Mr. Mimika Noven ya ce jami'anmu da ke Brussels shirye suke su haɗa gwiwa da Niger domin tafiyar da ayyukan wannan shiri, saboda haka muna jiran shawarwari na zahiri daga ɓangaren ku dangane da bukatun wannan ƙasa a fannonin da shirin ya kunsa, ta yadda za mu gaggauta fitar da waɗannan kuɗaɗe a fara aiki a kan lokacin da aka tsayar, kamar yadda mataimakiyata ta alƙawalta muku a ziyarar da ta kawo Niger a watan
For Niger, this is what was announced by Vice President of the Commission visiting Niger in September.
Kungiyar ta EU ta kara kebe wasu kudaden na daban domin fannin walwalar al'umma.
Ladies and gentlemen, I'm so happy to sign this agreement providing this year an extra 36 million euros.
Kwamishinan kungiyar EU mai kula da hulɗar ƙasa da ƙasa da ci gaba ya ce, jama'a maza da mata da ke wurin wannan biki, ina mai farin cikin saka hannu akan wannan yarjejeniya da ta kunshi miliyan 36 na euro domin karfafa ayyukan kiwon lafiyar al'ummar Niger musamman mata da yara kanana da ayyukan bayar da ilimi ga 'yan mata. Ministar harkokin wajen jamhuriyar Niger Madam Kane Aishatu Bulama ta bayyana cewa tuni kasar ta shirya wata tawagar manyan jami'an da za su halarci taron da kasashen duniya ke shirin gudanarwa a birnin La Valette kan batun bakin haure a ranakun 11 da 12 ga watan nan na Nuwamba.
Don duk wannan abubuwan mun yi nazari bisan su, mun shirya kundinmu wanda za mu taida shi can Rusomi La Valette bisa mun tabbata da ya ya haƙi suna da niyya su kama mu Niger bisa wannan. Amma mu abin da mun kasa gaba shi ne abin da ya sa mutane suke barin ƙasarsu su tahi. Menene yasa mutane suke barin ƙasarsu tahi? To shi ne kamata a kama magani.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.